بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا إن وامسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقودي أقع الله سبحانه وتعالى ميكوا ميكومي شيني يالا مؤونا مسلاتي ميتاري البركة مسلاتي إتقان القرآن واندي كينام قانا جابع تينغرين كانو أقوم وانا رانا تليتنين واندي يو أشيرين دبقوي قوات الربيع الأول hijiran manzon tsira alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina 1441 wanda kuma ya dace da 25 ga watan 11/2019 wannan darasi da zamu yi shine darasi na 21 a cikin wannan littafi mai tarin albarka sharhul manzumatul haiya dar imam abubakar ibn abi dawud rahmatullahi ta'ala alayhima muna shafi na 45 mun yi ammal khawarij abwan 54 na'am mun yi ammal khawarij zamu tashi amman nawasib to kafin mu shiga na mana alƙawari na faɗa mana lokacin da muka karanta magana kan al-khawarij in ba ku manta ba Imam al-Fawzan ya ambata cewa su khawarij ba wai wata mummunan manufa ce ta sanya su suka fandarewa addini ba abubuwa ne guda biyu jahilta qur'ani zaka san fahimta su sama take suna fahimtan al-qur'ani sama-saman fahimta ma'ana wasu ma za ka kawai siyakin lafazin Aisha suke kanna to a lokaci ɗaya da kuma tashaddudi da tsanantawa wannan littafi ne na at-tafsir al-mufassirun na al-imam Husayn al-Zahabi rahimahullahu ta'ala to ya kawo yayi bayani akan tafsire na Qur'ani tafsiri na ahlus sunna na sufiya na falasifa na khawarij na rawatib duk kowane bangare ya ambata to daga cikin misalai da yake kawo na yadda su khawarij kun san khawarij sune kaman kace yan kalagato ba sai da hadisi ba sai dai gundarin qur'ani kuma shi ma qur'anin a iya ta su fahimtar ta sama ya kawo misali da dama da yake nuna dakikancin su da rashin sanin fahimtar me aya take cewa to amma dai zan karanta mana misalai kamar guda uku zuwa zaka ina so ne abin a takaice ya kawo misali akwai wani Abida ibn Hilal al-Yashkuri ɗaya daga cikin khawarij ne to sai ya kasance ana tuhumar sa da matar wani makeri da ake ga yana yawan shiga yana fita idan shi makerin baya nan to kun ga dole ne zargi ya shiga tunda ba dan uwanta ne na jini ko ni muharramin ta ba to sai suka samu ɗaya daga cikin jagororin su na khawarij suka ce to lallai Abida din nan a ja masa kunne ga irin abubuwan da so ga yana yi to shi kuma wannan shugaba na khawarij sai yake cewa kun san fa Abida mutum ne mai addini mai kokarin jihadi mai kaza mai kaza suka ce eh duk da haka ai mu ba za mu yadda a tabbatar da alfasha ana yin ta ba sai ce to shikenan ku yi tafiyar ku bayan sun tafi sai kira shi Abida din sai yake cewa to wane ba za mu bari alfasha tana gudana ba ga abinda mutane suka kawo bayani dangane da kai sai ce wallahi shi kalan sharri aka yi masa ƙarya ce aka yi masa to sai shi shugaban nasu na addini sai to yanzu abinda za a yi zan hada tsakanin kai da su amma dai tunda ka riga ka tabbatar da cewa abin nan ƙarya aka yi maka idan kun hadu kada ka rusuna rusunawa irin ta wanda zai kasance mai laifi, ma'ana ka fito a matsayin mai laifi a gaban su. Sannan kuma kada ka nuna shan kanshi kamar na wanke kake nan, ma'ana baka da wani laifi. Kai dai kawai shikenan kai abubuwa da kake gani zaka fita. To shikenan da suka hadu da shi a gaban wannan yace, to yanzu abin da ke so ku faɗi abin da kuka faɗa dangane da Abida ibn Hilal al-Yashkuri. Sai suka maimaita. To sai shi jagoran addinin nasu yace, to kai me zaka ce? Ko dai tashi, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum la tasibuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum. Ina fadin wannan yanzu ka fashe da kuka. Kuna fahimtar abin da ake? Kawai yanzu ka fashe da kuka, suka tare suna tarin goma shi suna bashi hakuri. Ta da Allah ne ma musu gafara Allah. Ma'ana wata aya da ake magana ke sasin ef, Allah ke cewa wannan abun wato waɗansu 'yan mutane suka ƙirƙiro wannan ƙarya ce. To yanzu su tunda aka ta aya sun yi da ƙarya suke, sun fa ganshi da idanunsu. To amma yanzu tunda an karanta ayar Qur'ani ba za su tsallake ta ba, saboda haka yanzu sun yi laifi, su suke neman mafita, ma yanzu da Allah a yafe musu. Shikenan suka dinga bashi haƙuri, ana sumbatarsa, da Allah ka yafe mana, ka nema mana gafara, Allah ce shi ke ta wuce. Ma'ana shi yanzu a fahimtar su wannan ayar da ya da ba sai su tsallaka ta ba, tunda Allah yana cewa al-ifk ne. Innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum, kuma sai a cikin su yake. To kaga shikenan wannan abin ya tabbata ƙarya. To kaga wannan yana nuna yadda suke fahimta Qur'ani sama sama. To sannan misali na biyu, akwai Wasir ibn Affa, na ta faɗa muku shi ba Mu'tazili ne, mai kakkaifar basira da wayo. To wata rana yayi batan kai shi da abokan tafiyarsa, kuma kun san su Khawarij kashe mutum ba komai bane a wajen su. Su in dai kai ba dan aƙida su bane, to anta halalud dam, ba komai in an kashe mutum, tunda duk wanda bai kai aƙida su arne ne, kashe arne kun ba komai. Su ba magana sai an je kotu. Yau kawai tunda Allah ya ce jinin wani ya halatta, to kowa ba ya kashe shi kenan, magana ta ƙare. To sai Wasil da mutanensa suka yi batan kai, ba su yi aune ba kwatsam, sai ga su a unguwan Khawarij. To sun riga sun san kwanan zancen. To duk sai hankalin su ya tashi, sai ce a kwantar da hankalin ku, kowa ya ja baki ya ciro, ina san yadda zan yi da su. To kawai sai suka taso, man antum? Sai ya ce nahnu qaumun mushrikuna mustajirun, ko kuma mustajirun. Nahnu qaumun mushrikuna mustajirun, suka ce su mutane ne mushrikai da suka zo neman makotaka dan su ga zancen Allah. Kuma Allah ya ce wa in ahadun minal mushriki nastajaraka fa ajirhu hatta yasma kalamallah. Suka ce a to ku taho ku taho ku taho. Suka ba su wajen zama, aka ba su abinci, aka ba su wajen kwana, aka sai kwanta, aka yi ta karanta Qur'ani, suka yi fakare da kunnuwa, sai suna jin littafin Allah. To sai da aka gama suka ce to shikenan ku tafi, mun sallame ku. Ce a ai Allah ya ce thumma ablighu ma'amana, sai an kai mutum inda ya aminta, suka ce eh gaskiya ne, to ku tashi. Suka yi musu doguwar rakiya, sai aka kai su kusa da gida. Na ji gane. To kaga wannan wato dakikancin da zaka iya kwatanta shi. Misali na uku, akwai wata firqa daga cikin Khawarij da suke cewa da mutum zai ci fitika ko kwandala ta maraya, to wuta balbal kuma dan wuta ne har abada. Amma da zaka kashe maraya ko ka farka cikin sa ba komai, tunda Allah bai yi nassi akan haramcin kashe maraya ba, cewa innal ladhina yakuna amwal yatama, maganar cin dukiyar su aka haramta. Amma kashe su ba inda Allah ya haramta, saboda dan ka kashe maraya ko ka masa menene wanda babu komai. To sannan akwai masu tafiya akan cewa dan ka auri yar danka ba matsala. To ai Qur'ani bai haramta ba, abinda aka ce wa banatukum aka ambata hurmatu alaikum ummahatukum wa banatukum babu inda aka ce ƴaƴan ƴa sun haramta saboda ka kiran dan ƙarka ta haifi ƴa ka aura halan malak babu inda aya ta hana to wannan haka zaka ga tunanin su yake kuma har yanzu ko sai akwai wanda ba sa sanda akwai wanda ake kira digawa akwai wane ne sunayen su da gurgurdan yankin da suke kuma rashin sallar da suke yi da hujjar su a cikin Qur'ani inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqana minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula Allah ya bi tirawa sammai da kasai da duwatsu sallah su yi sai suka ji tsoron Allah suka yi kafa ba su karba ba sai dan adam yayi kirinki ya karba ya zama zaluman jahula in kai sallah da kai ma ka zama zaluman jahula to shi sa su ba sa sallah to ka duba irin wannan kuma wai da Qur'ani suke hujja kuma duk inda matan su suke in dai ko suna jinin al'ada za su yi sallah za su yi azumi tunda Qur'ani babu inda Allah ya ce wai imma tana jinin al'ada kafi sallah ko kafi azumi kawai abinda aka haramta mijinta ya kusace ta amma dai sallah da azumi babu ayar da take kasa sallah ko azumi saboda haka kawai so suna yin sallah sai azumi a lokacin jinin al'ada to kaga wannan tanaqqi ne da kuma fahimta wacce take sama san misalai ne ainihin masu yawa in ka tattaba su zaka dinga ganin irin abubuwa irin wa'annan na ban mamaki amin amin to sai ce wa amman nawasib su annawasib in aka ce annawasib jami'i na annasib wato su nawasib kaman kishiyoyi ne na shi'a wato da yawan su nawasib ba su ne suka ambaci sunan haka ba danganta musu akai wato abin ne ya zama siyasa ko dai mutum ya zama yana supporting din bangaren Ali ko yana supporting din bangaren Muawiya to idan mutum yana supporting din bangaren Ali shikenan ya fito a matsayin nan shi'a idan yana supporting din Muawiya ya zama nasib ma'ana huwa nasabal adawata li ahli baiti ma'ana ya kafa gaba ya saita ta zuwa ga ahli baiti ya kafa musu kafan zuta to duk wani mutum wanda bai fadi laifin ahli baiti a wannan lokaci sai ce to nasib ne suna daga cikin nawasu to shi yasa zaka ga malamai a wannan lokaci sun shiga tarkoko musamman inda suke rayuwa in akai rashin sa'a zaka samu akwai gwamnan gari ko wani shugaba wanda yake ainihin na mulki sai ka samu ko dai nasibi ne ko kuma shi'i ne to idan ba ra'ayin sa kake ba to kai kuma sai dai kawai da Allah ya so na taba fikaito mana akwai lokacin da imam Abu al-Farz ibn al-Jawzi rahimahullahu ta'ala to akwai wani babban malami a basarake dan shi'a ne to amma kuma shi yana sa ibn al-Jawzi saboda iya wa'azin sa da ilimin da Allah ya bashi to akwai wanda yake shi kuma magaucin ibn al-Jawzi ne kokarin da yake yi ya samu wata hanyar da zai soki ibn al-Jawzi a wajen wannan basarake to wata rana sai ya samu wata gaba ibn al-Jawzi yana wa'azi kuma duk ainihin wuri ya tsaka ibn al-Jawzi Allah ya masa baiwa wanda zaka ga babu loudspeaker a wannan lokaci amma zaka iya ganin mutum 10,000 suna jin wa'azin sa a lokaci daya kuma sautin sa yana kaiwa ko ina to yana cikin wa'azi sai wani ya zumbure tashi sai ce ya imam Abubakar am Ali ayya Abubakarin wa Ali ayyuhuma afdal kai ibn al-Jawzi da Abubakar wa Ali ayyuhuma afdal da Abubakar da Ali wanne ne yafi so yake inda yace Abubakar yafi to an hada shi da abinda da wannan basarake to Allah ya ba ibn al-Jawzi suratul badiha kawai sai yace man bintuhu ta'atahu kawai sai ya ci gaba da karatun sa man bintuhu ta'atahu wanda yar sa take karkashin sa ko gane magana yanzu shi sayyidina Ali manzo Allah ya bashi ya sai da abubakar ya ba mazan Allah ya to da ya ce man bintuhu tahtabu bintu man tahtaban kaga magana ce bai rashin damu ko dai wanda yar manzan Allah take karkashin auren igiyar auren sa kaga shine aji ko wanda yar suke karkashin igiyar auren manzan Allah shine abubakar kawai dai fa dole sai cigaba da karatu kaga ya riga ya gaba shi amin to shine mala yace wa amman nawasib amma su nawasib fallabi hamalahum ala sabbi ba'd as-sahaba abinda ya kai su ga zagin wa'ansu sahabbai amrun siyasiyun al'amari ne na mulki na siyasa لأنهم يريدون بذلك الطعن دومين سو سنا نفن سوكا دوانتانكا في خلافة علي رضي الله عنه أوجه خليفة سيدنا علي الله تعالى مسيدا لأمر سياسي فحسب كوي صبود الأمر نسياسة شكري ذاك سامو إلى سو نواسب سنا كوشي سيدنا علي سنا باتا شتوا Ali ya yi mulki na shekara hudu amma bai taba bude garin musulmi garin kafirci zuwa musulunci ko dai ba ba wani gari da za a ce na arnanci ne ya dawo a musulunci a cikin khalifan takarsa yaƙi kawai tsakanin sa zubar da jini tsakanin musulmi da musulmi ne kaza didin wannan abubuwa ma'ana suna cewa khalifan takarsa ba wani abin ta tsinana suna kushe shi to wannan kaga ba karamar ka tobara ba sai ba karamar kuskure ba ne وانه لا يستحق الامامه وتيوا شي كوتكوت ما بي تنتنتي شغبنتي با لم يكن قصدهم مطعن في الدين سو wannan ba wai manufarsu soki addini ba kenan in kuka duba da nawasib da abinnan khawarij su ba addini suke nufin suka ba su dai khawarij mun fadi matsayin su sadahiyya ce fahimta ce ta sama sama take yasa su wannan su kuma annawasib kawai al'abari ne wanda yake na siyasa al'amari na siyasa ba wai saboda addini ba to sai ce amma rawafid amma sura fidawa abahumullah Allah ya kuna nasu fa qasduhum at'an fi din su wannan manufarsu sukar addini li'annahum idha lamu sahabata wa ta'anu fihim domin su idan suka zargi sahabbai suka soke su lam yabqa bayna wa bayna rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wasita kenan tsakanin mu da manzon Allah babu wani tsani da masu waye tsanin mu sahabbai to sun bata su sun kushe su sun nuna ba mutanen kirki bane ba masu gaskiya bane ba masu amana bane to saboda haka sun riga sun soke wannan waddinu ma ja'ana illa ala sahaba kuma shi addinin musulunci bai zo mana ba sai ta hanyar sahabbai wahum fi nadarin rawafid su sahabbai a mahanga ta yan shi'a la yuhtajju bi qawlihim ba a yin hujja da maganarsu fa idan malaka to kaga wannan fa idan hadha ta'anu fi din to kenan kaga wannan suka ce a cikin addini yace hadha qasduhum kuma wannan shine manufarsu وقال سبق الكلام عن فضائل الصحابه كما مغنى تغبات دنگه ده فضل الصحابه وانهم يتفاضلون فيما بينهم كما سو سنا فيفيتا اتسكانكانسو با دوك درجه سو داي با فهم يشتركون في فضل الصحبه سو سنا حدوا اكن فلل تصحابتك واتو ابين ده كما تو فهمتا daraja da Allah yake wa bayansa akwai abin da zaka ce gundarin daraja wanda duk wani da wani sai shigo ciki yanzu a matsayin mu na musulmi duk muna da wani matsayi na muna umbrella ta musulunci ba wanda za a ce wani da aka san musulmi ne a ce wata musulunci duk muna cikin wannan umbrella to amma kuma wannan ba shirin duka darajar ku daya ba wani yafi wani takawa wane yafi wani kulawa da farilla wane yafi wani sada zumunci wane yafi wani kula da nafil bilu to kaga zai fi shi ta wannan haisiyar amma ba ta asalin musulunci ba to shine abin da malamin yake nuna mana anan yace fa hum yashrikuna fi fadli suhba su sahabbai sun hadu a cikin falala ta sahabbataka akwai hadisi ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kada wani ya kuskure ya fifita ne akan Yunus dan Matta, kada wani ya ce nabi annabi Yunus dan Matta. Manzo Allah shine mafificin halittu gabaki daya, amma me yake nufi da cewa kada wani ya fifita ne akan annabi Yunus? Malamai suka ce abinda yake nufi a cikin asalin annabta, ma'ana sun hadu a matsayin duk annabawan Allah ne. To amma kuma fikon su wannan ai zahiri ne, ba wani ilimin danta ma akai. To shi sanya Allah ke cewa tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd, Allah ya fifita su kansu manzanni sashe akan sashe, amma asalin annabta, wato annabta kaman ka ce wani basic salary ne duk akai musu na bai daya. To amma kuma an fifita wani da abubuwa kaza, wani ya fi wani da kaza, wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne mafificin duka gabaki daya. Ina fata mun gane. Amin amin. Yace la yusharikuhum fi hadha al-fadl ahadun, babu wanda zai yi musharaka da sahabbai kowane ne a cikin wannan. Ma'ana duk wanda bai zama sahabi ba, to babu yadda za a yi kuma ya cimma sahabbai. Yanzu ka dauki manyan malamai, dauki da su Imamu Malik, Imamu Shafi'i, Abu Hanifa, irin yadda suka hidimta ma addini, rayuwarsu ga baki daya kawai ta ilmantarwa ce. To amma yanzu wani da zaka ce a cikin su ya kai matsayin sahabi? Babu, ba zai taba yiwa. Wani yake tambayar ina jin ko Imamu Ahmad ko wanda daga cikin su yake cewa yanzu ku duba Umar dan Abdulaziz yadda ya yi mulki, mulki na adalci. Kun shaɗi waɗan Abdulaziz a lokacinsa ne ake yi kuwa wa ba shi ya yi wa yawa, yanzu a ba shi kuɗi baitul mali shiru, wa yake so ya aure ba shi da kuɗi shiru, wane ne ba shi da gida yake son ya samu kuɗi sai gida shiru? To sai wani ke ta ba Imamu Ahmad ko wani cewa yanzu ya za a kwatanta darajar ainihin Umar bin Abdulaziz da Muawiya. Muawiya kun ga sarki ne daga cikin salafunan musulunci, ba wai halifa ba. Sai ya ce kai yanzu sahabin manzon Allah kake so ka kwatanta da wani, ko ma wane ne? Sai ce to ina gaya maka kurar hancin Muawiya lokacin da yake jihadi da manzon Allah ta fi Umar gabaki ɗaya sa. Kaga kan ka take da ba wai ana nufin shaksiyyar jikinsa ba, kurar hancinsa to ta fi ainihin Umar gabaki ɗaya. To saboda haka mutum ya zama sahabi ba karamar magana ba ce, ba karamar magana ba ce, wani zabi ne da Allah yake yi kuma an riga an rufe kofa. Shi yasa mukan faɗa a wajen ƴan wanki da suke cewa suna ganin manzo alaihi salatu wassalam, ka san wato ciwa-ciwa kala-kala su, kuma sai ce wai ya gan shi ya ƙazatar lama-lama a farke ba a bace ba. To sai ka tambaye shi yan tsakani da Allah ka zama sahabi, tunda da mun san musulunci ya tsara ta duk wanda ya ga manzon Allah ga da ga sahabi ne, kenan yanzu kai sahabi ne? Ka damsa da zai baka, na san dai idan ba wautatta kai karshe ba, ba zai ce shi sahabi ba ne. To in ku ba sahabi ba ne, to kenan ƙarya yake bai ga manzon Allah, ƙarya yake bai gaishe abin da abin da. To saboda haka shine abinda malam yake nuna mana, babu wani wanda zai taba kaiwa a matsayin sahabbai. Yace lakin hum fi ma bainahum, sai dai su sahabbai a tsakanin su yatafadaluna, suna wato fifita, ba'dhum afdal min ba'd, sashin su yafi sashi. Wa idza dhakarna anna ba'dhum afdal min ba'd, to idan muka ce sashin su yafi sashi, falaysa ma'ana hadha, to ba wai wannan yana nufin annana nan taqisul mafdula, mu muna tauye shi wanda aka fi din ba, ba shine abin da ake nufi ba. Fala yujuzu an nan taqisul mafdula, baya halatta mu tauye wanda ya zamo an fi, wa huwa sahabiyyun alhali, kuma shi sahabi ne, min sahabati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, daga cikin sahabban manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi. Yanzu ku duba Abu Rabi, abin nan sahabi ne, amma kusan lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wafati da wahala a ce ya wuce ya kai shekara uku, yana kusan ɗan shekara uku manzo Allah ya wafati, sai yake cewa ban manta ruwa da manzo Allah ya gunsa a bakinsa ya fesa min ba, ban manta wannan bai da shekara uku amma kuma dole aka ce sahabi ne tunda har yi hankalci wannan to shi ma ya riga ya tsallake ruwa ya matse wannan sai ya samu wannan matsayi to in yi zama a ce dan karami yaro dan shekara uku da manzo Allah ya kwace ya samu wannan makaba ina ga wanda ya zauna da manzon Allah shekara 10 20 shekara 5 shekara 1 shekara 2 kaga wannan matsayi sai dai Allah kai sai amin yace wasu bakal bayanu kuma bayani ya riga ya gabata an afdal as-sahabati cewa mabibitin sahabbai humul khulafa'ur rashidun al-arba'atu sune hanifofi shiryayyu guda hudu qala sallallahu alaihi wasallam manzan Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yace alaikum bi sunnati ina riqashe ku sunnata wa sunnatul khulafa'ir rashidin da sunnonin ko kuma sunnar halifofi shiryayyu al-mahdiyyin min ba'di masu shiryarwa a bayana tamassaku biha ku yi riko da ita wa aqdu alaiha bin nawajid ku yi riko akan ta ko ku cizo akan ta da ainifin fiƙoƙi ko kuma turamin haƙoran to yanzu wannan hadisin manzon Allah yake faɗar wannan kuma kowa ya yarda cewa la yantiqu anil hawa manzon Allah baya furci nasar zuciya yanzu dan Allah mutumin da yace Abubakar ba mutumin kirki bane Umar ma haka Usman ma haka yanzu ya gaskata manzon Allah a wannan ko ya kareta shi kaga an kareta manzon Allah kai tsaye cewa kenan manzon Allah ya faɗi abinda ba tabbatace ba kenan akwai wato sifanta manzon Allah da shati faɗi ko kinta can abinda ba tabbace ba manzon Allah duk abinda ya faɗa wahayi ne daga Allah subhanahu wataala ba ma wannan ba ya sha cewa iqtadu bil ladhayn min ba'di ku yi koyi da waɗannan biyun bayana Abubakar da Umar Abubakar da Umar manzo Allah kaga sai da ya ware waɗannan biyun to amma wani ya zo wai shi addini yake wai na musulunci daga cikin aqidarsa akwai aqidar raja'a menene raja'a wai ƙarshen duniya Allah sai ya dawo da Abubakar da Umar da Usman da Hafsa da Aisha saboda cin zali da fashin mulki da suka yi wa Ali saboda haka Allah ya dawo da Ali ya sake bashi wannan mulki saboda haka zo a daure Abubakar da Umar da Usman da Hafsa da Aisha a cikin wata katuwar bishiya saboda zunubin su ana daure su za ta bushe ganyayen ta koraye to amma saboda zunubin su ana daure su da sai ta bushe gabaki daya to anan za a yi musu haddi to in banda dirkaniya ta wannan mutane to shikenan inda za a gane su da shi akwai tuka da warwara to yanzu shikenan mukaddara gaskiya ne to sai mu ce idan an yi raja'a mukaddara shikenan sun kwaci mulki sun yi laifi to an dawo da su an yi musu haddi me ma'anar haddi kafaran laifi to dan sai a ce ɗan wutar nake ne kaga bai taso ba shikenan yanzu ma laifin da suka yi an riga an wanke tun a duniya wannan inda za mu kaddara ma a ce wai gaskiya ne balle ta zama tatsu ne a ce Allah ya sa mu dace to saboda haka yace fallazi sammahumul khulafa ar-rashidin wanda ya ambace su halifofin shiryayyu huwa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shine manzon Allah tsila da amincin Allah su dara tafata a gare shi kaga yace shiryayyu masu shiryawa yanzu mutumin da yace Abubakar ba daidai yake ba me wanda ba daidai ba kishi shiryayye to kaga ƙaryata manzon Allah ne kai tsaye nas'alullahi assalamu yace wa amara bitta masuki bi sunnatihim kuma sai ya umarni na a riko da sunnarsu kaga wannan garanti ne na cewa kafarsu ba za ta taba zamewa ba saboda manzon Allah bai ce ku yi koyi da sunnarsu na iya lokaci kaza ba wannan alal itla duk abinda suka yi kawai sunnarsu ku yi koyi da shi li'annahum yasiruna domin su suna tafiya ne ala sunnatihi sallallahu alaihi wasallam a bisa sunnar manzo tsira da amincin Allah subhanahu wa ta'ala gare shi wa yuthbitunaha kuma suna tabbatar da ita wa yanshurunaha kuma suna yada ta bima qahum Allah ta hanyar abinda Allah ya ba su min al-ilmi na ilimi wa sulta da kuma ainihin kwa mulki wal wilaya da kuma jagoranci wa afdal khulafa'il arba'a Abubakar thumma Umar malai sai mafificin wa'annan halifofi guda hudu shine Abubakar ثم عمر سنن عمر ان شادن نسوشي daga manzo alaihi salatu wasalam abubakar khairun nas illa an yakuna nabiyyan abubakar shi yafi kowa sai dai in wannan din annabi ne shine kawai abubakar da yafi ba manzo Allah yake cewa babu wanda dukiyarsa ta taba amfana da kaman dukiyar abubakar yace duk wanda yayi mana alkhairi da dukiya kowa in mun ga dama za mu saka masa amma banda abubakar wannan shi Allah kadai yayi sai saka masa wannan bakin da baya kare yake fadar wannan amma mutun ya sa wa idan sa toka duk ainihin shi sa kafa ya shure yazo yana maganganu wanda suke ainihin marasa fasali Allah kiyaye yace hadha bi ijma'il muslimina wannan fa duk haduwar musulmi ne gabaki daya ma'ana abubakar shine lamba farko a cikin sahabbai sannan kuma ainihin umar wannan kaga sai yace bi ijma'il muslimina فعلى هذا من شذ عن هذا فليس بمسلم duk mutumin da ya fice daga wannan to mu abu mu ba musulmi bane wani abu ne daban yace waqtalafu fi ali wa usman amma kuma malamai sun yi sabani cikin sha'anin ali da usman radiyallahu anhuma Allah kara masa yadda su biyu ayyuhuma afdal wanne ne a cikin su yafi fa qaumun faddalu usman wa yasu mutanen sun fifita sayyidina usman wa qaumun faddalu aliyan wasu kuma daga cikin magabata kama hakan sahabbai sun fifita ali wa qaumun wa yasu mutane kuma tawaqqafu bi tafdil kawai sun dakata a wajen fifitawa kawai za su ce abubakar shi yafi sannan umar sai su shiru ba sa cewa usman ba sa cewa ali yace amma fil khilafa to amma a wajen halifantaka fal ummatu duk al'umma ta musulmi mujtami'atun ta hadu ala anna al khilafata cewa halifantaka ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bayan manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi li abi bakarin to wannan halifantaka ga abubakar take thumma li umar sannan ga sayyidina umar thumma li usman sannan ga sayyidina usman thumma li ali sannan kuma ga sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhum ajma'in Allah ya dada su gabaki dayan su malai ta hadha huwa tartibul khilafati bil ijma' wannan shine jerin halifantaka da haduwar malamai idan muka manta ba na faɗa mana a wata munasaba a cikin ayyana halifa babu wanda zaka ce ma an keke da keke irin tsakanin Usman da Ali me yasa muka ce haka in ka duba sayyidina Abubakar lokacin da aka nada shi halifantaka mun karanta asira abubuwa suka taso an sarawa mutanen Madina suna neman su nada abin nan Sa'ad bin Ubada suna ganin shine mai masaukin manzo Alaihi salam kuma shine a wanda ke Abu Ayyub shine masaukin sa Sa'ad bin Ubada shine shugaban Al-Khazraj kuma kazar sun fi karfi a Madina suka to shi kamata ya zama shugaba to kun ga a wannan lokaci su sabai suna sanada abin da manzo Allah ke faɗa al khilafatu min quraish halifantaka daga cikin dinsin qurayshawa take kasancewa kun ga suka yi farat suka nada sayyidina Abubakar ko ince aka yi masa chaffa kuma duk sahabbai suka yi aƙalla za ka ce a wannan lokaci akwai ɗan ja'in ja'a wanda suke ganin ai ma su ba ma sanar da su ba ya kamata a ce duk sai ko da kowa ɗaya ke nan mun faɗi sayyidina Umar cewa Abubakar Allah ƙara masa yadda yana kan gadonsa na ajali ya ce ma sayyidina Usman ɗauko mun takarda da alƙalami in faɗa maka wani abu ka rubuta sayyidina Usman ya ɗauko takarda da alƙalami sai sayyidina Abubakar ya suma to sai ya yi sauri ya rubuta ni Abubakar abinda nake muku alƙawari bayana shine Umar ya zama halifa baya zuwa can Allah ya dawo da ran sayyidina Abubakar yace mu Usman ka rubuta wani abu yace eh yace me ka rubuta sai ya karanta masa sai ya ce wannan shine abin da yake kun ga wasu ɗaiɗai ku sun yi korafi kamar yadda muka karanta a baya amma duk da haka sun dawo su ma sun sallama to sannan in muka duba sayyidina Usman lokacin da ya zamo halifa kun ga sayyidina Umar ai yana kan gadon ajiri tara waɗannan sauran wanda aka yi musu bishar da aljanna mutum nawa mutum bakwai kun ga ya tara su a matsayin komiti aka zo aka kai matsayin da aka kai Abdulrahman bin Auf yace sai da ne kwana uku ban yi bacci ba hatta gidaje nake aikawa gidajen matan aure idan mata nawa ne don Allah tsakaninsu da Allah da Usman da Ali wanne suka fi so ya zama halifa za a aiko cewa sai ka ji in mata goma ne a gidan misali sai wajen takwas su ce mu kar ku sama muke gani maza kai hatta kananan yaro wanda suka san su sai a haɗu da yaro wanda aka sami hankali ne Abdulrahman yace yanzu kai da Usman da Ali wanne kake so zama halifa majority kaman ka ce 80 ko 90 a cikin 100 ko da doriya ko Usman suke cewa shi yasa Abdulrahman bin Auf yake hukunci yace wallahi na tambayi mutane mata da yara amma duk ba sa baudewa akan Usman kaga zaka ita kaman shine ma akai keke da keke wanda lallai aka ga cewa mafi rinjaye mutane Usman suke cewa amma duk da haka a wajen su wancan aljihun baya su a gosu fashi akai to kullun abinda nakan faɗa na bandariya sun ce Ali shi yafi kowa ƙarfi zai iya yaki da duk mala'iku shi kadai zai iya yaki duk aljannin duniya shi kadai to yanzu in haka ne aka yi masa fashin halifantaka kuma shi kenan ya zo da ido yana raye kasa yaki da sahabbai ai da sai ya zo da kansa kare duk ya sare kawunan su ya dan daure na daurewa ci gaba da mulkinsa tunda an ce shi fi kowa ƙarfi kuma ya zo da ido aka ci gaba da ainihin abin da ake to amma kuma abin da zai baka sha'awa tun daga gwamnatin Abubakar Umar Uthman Allah ya kara musu yadda sayyidina Ali yana kan gaba a wajen ba su shawarwari yaƙe-yaƙe da duk abin da ake da sayyidina Ali yake to kenan za a sai masa sayyidina Ali matsorafi ne ko ku a burin yake me za a fassara shi da shi ko wanda aka fassara shi da shi dai an zalunce shi kaga dole a yadda cewa gamsuwa ta sa aka tafi da shi in bai gamsu ba za a tafi tare da shi to shi yasa malam anan sai yake cewa wasahihu ta qala shaykh al-islam rahimahullahu ta'ala ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala ya fada fil aqirat al-wasitiyya a cikin littafi sai wannan suna yace wa man qala fi khilafati ahadin min haula duk wanda ya suka a cikin halifantakar ɗaya daga cikin waɗannan sahabbai guda hudu fa huwa adallu min himar ahlihi to wannan shi yafi jakin gidansu batan kai ma'ana shi yafi jaki daƙiƙanci ka san da wahala ka samu da ƙiƙiyar dabba irin jaki to saboda haka kenan shi yafi jaki ma daƙiƙanci saboda haka sai ce fa yujadu farqu malam fauzan ya ce to ana yace akwai bambanci bainan mas'alati tafdhil wa mas'alati khilafa akwai bambanci tsakanin mas'ala ta bibitawa da kuma mas'ala ta halifantaka fa fi mas'alati tafdhil a mas'ala ta bibitawa ajma'al muslimuna duk musulmi sun hadu ala anna al-afdhal abubakar thumma umar cewa mabibici shine abubakar sannan umar واختلفوا في علي وعثمان اما كما suke sabani a cikin sha'anin Ali da Uthman ayyuhuma afdal cewa wanne nan su yafi kenan malam fauzan abin da yake so ya nuna mana mu fahimci bambanci tsakanin tawaqqufi ko fifi ta Ali akan Uthman ba wai dole a ce al-fadil shine zai zama shugaban annabi fadul ba al-fadil mabibici al-fadul wanda aka fi mun karanta ina ji a karatunmu na Bukhari Abdullahi dan Umar yana karkashin tawakar Hajjaj bin Yusuf al-Sadaqi wai Hajjaj Hajjaj kaga tabi'i ne kuma wanda yake zaka ce wato ainihin me zaka ce azzalimi azzalimi amma kuma ga Abdullahi dan Umar karkashin tawagarsa duk malamu sun ce sun yadda da halattin shugabancin makaskanci akan mafifita wannan an shayi ba zai iya lissafuwa ba ba za a ce wai shugaban karamar hukuma na kowace karamar hukuma shi yafi dukkan wannan karamar hukumar daraja a wajen Allah ba ba za a ce gwamnan jiha shi yafi duk kowa daraja a wannan jihar ba ba za a ce shugaban kasan kowace kasa shi yafi kowa daraja ko a ce sarki shi yafi duk wannan mutanen daraja na wannan gari ko hakimi shi yafi wannan mutanen wannan yanki ba haka bane ba ta iya yiwuwa ma wanda yake shugaban shi yafi kowa zama koma baya a wajen Allah subhanahu wataala tunda shi mulkin nan kawai jarabawa ce Allah zai iba duk wanda ya so to to shine abin da malai yake cewa sai ce was sahihu yace to abu ne wanda yake ingantacce an Usman afdal sai da Usman shine mafifici lakin sai da yace nazaran li wujudil khilafi lura da samuwar wannan sabani yubtaru al khilaf shine yasa aka ambaci sabani ma'ana kamar bozar yana nuna cewa in ba dan akwai wancan sabanin ba to ba mai bai kamata ba ambace shi ba kawai kai tsaye sai mu ce Usman afdal min ali to dan dai akwai sabani shi zaka ambace shi wa illa in ba dan haka ba yace fala shakka babu wata ja'ida annal asahha cewa abu mafi inganci anna usmana radiyallahu anhu afdal sayyidina usman Allah ya kara masa yadda shine mabibici bidalili anna ashaba shura saboda cewa su ma'abota wannan shawara da aka yi qaddamu fil khilafati usman ala ali sun qaddamar sun gabatar da usman a wajen halifantaka akan sayyidina ali radiyallahu anhu ma Allah ya kara masa yadda gabaki da kuma kada ku manta kun ga a rayuwar manzo alaihi salam abubuwa sun faru wanda zaka ga wannan jerin nasu haka yake jeratuwa ai mun ambata alaji kun sati biyu da ya wuce lokacin da manzo alaihi salam ya zo ya shiga wannan garka ko wannan da waye fara zuwa abubakar ya fara zuwa kuma ya zo ya zama irin da manzon Allah ya zo da kafa sa a cikin rijiya waye lamba ta biyu Umar shi ma ya zo irin wannan zaman waye lamba ta uku Usman yana zowa wurin ya cika sai ya koma gefe zo kada kenan zaka ga Allah subhanahu wataala ya kaddara hatta fadi tashin abin da yake faruwa wato ainihin na rayuwa haka ya kasance yadda halifin taka ta su ta kasance amin to saboda kuma ne yake cewa mas'alatu tafdhil yace mas'ala ta fifitawa baina Usman wa Ali akalin Usman da Ali radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yadda yace amrun sahalun al'amari ne mai saukin gaske lakin natana fil khilafati dalalun amma suka a cikin halifantakar wannan shine ainihin bata ku gane bayin Allah zaka samu manyan manyan malaman musulunci sun tafi akan su suna ganin aliyun afdal min usman dake imamun nasa'i kuma malamin hadisi ne ya rasu ina ji 303 hijira shine da ɗayan sun asabu sunan dole in ka ce Abu Dawud a wajen inganta sun asabu sun dole ka ce nasa'i shine lamba ta biyu to amma zaka ji wani lokaci ana cewa rumiyya bit tashayyu wai an jefe shi da shi an ce to a tashayyu a wancan lokaci kawai shine supporting din bangaren kare imamun nasa'i shi a wajen sa yana ganin ya kamata a gabatar da Ali akan Usman amma ba wai dan yana inkarin nagarta ko ingancin halifantaka su ba saboda haka wannan babu wani la'in da babu wani malamin musulunci in ka cire in shi'a da suke ganin cewa wannan bai ba ina fata mun gane amin to shi sai malam anan yake cewa li'anna rafida domin su rafidawa yaquluna suna cewa al khalifatu wanda ya kamata ya zama halifa ba'da rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan manzo alaihi salam huwa aliyun wai shine ali wa huwa alwasiyyu wai kuma shine akai ma wasiyya wa inna sahabata zalamuhu wai sahabai sun zalunce shi wa gatasabul khilafata kuma suka yi masa fashi da kwacin halifantaka wa yal'anuna Abubakar wa Umar sai suke la'anta Abubakar da Umar wa yusammunahuma suna ambatan su sana mai Quraysh wai su ne gumakan Qurayshawa wal iyazu billah fa hadha la shak malan yace wannan babu wata ta baba annahu dalalun wa kufrun bata ne kuma kafirci ne wa mukhalafatun lil ijma kuma saba ma duk abinda malamai suka hadu akan sa ne fal khalifatu wanda yake shine halifa ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bayan manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi huwa Abubakar shine sayyidina Abubakar thumma Umar sanan sayyidina Umar thumma Uthman sanan sayyidina Uthman thumma Ali sanan sayyidina Ali radiyallahu anhum ajma'in Allah ya yarda su gabaki daya yace wa Abubakar radiyallahu an sayyidina Abubakar Allah ya kara masa yadda huwa afdalul khulafa shine mabibicin duk wannan halifofi wa qad asna Allahu alai Allah da kansa yayi yabo gare shi bi qawlihi da fadin sun da yace wala yatali qulul fadli minkum kada ma abota falala a cikin ku wasati da kuma yalwa su yi rantsuwa an yutu ulil qurba cewa ba za su ba ma abota zumunci ba kaga Allah da kansa yace qulul fadli wato ka dubo ta kamba ma da Allah ya masa wato sai sai ulu kaga ulu jam'i ne wato sai aka bashi wata sifa ta ma jam'i domin girmama shi kada ma abota falala daga cikin ku ya zama wato ainihin yayin rantsuwa mata kenan Allah na Abubakar mutum ne mai falala mutum ne mafifici Allah da kansa ya faɗa wannan yace wa hadhihi al-aya ita wannan aya da muka karanta nazalat fi abi bakr radiyallahu anhu ta sauka a cikin shaharin sayyidina Abubakar Allah ya kara masa yadda lamma aqsama yayin da ya rantsuwa Allah ya utsi mistahab na usasa cewa ba zai ba mistahu dan usasa shay'an min almali wani abu na daga dukiya ba wa kana qariban lahu kuma ya kasance mukusaci ne gare shi yunfiqu alayhi nasiyar da shi falamman khada'a yayin da ya zama ya yaudaru bil ladina takallamu fil ibki da wanda suka yi magana a cikin kiran ƙarya da kage wasaddaqahum ya gaskata su wata kallama ma'ahum kuma yayi magana tare da su ghadiba alayhi abubakar sai na abubakar sai ya fushi a kansa wa aqsama allahu yu'tiyahu ya rantsuwa cewa ba zai ci gaba da bashi abin da yake bashi ba anzala Allahu hadhihi al-aya Allah sai ya saukar da wannan aya yace wala yatali ya'ni la yahlik kada yayi rantsuwa qul fadli fa wasafa abubakar bi annahu min qudul fadl kaga Allah da kansa ya sifanta sai na abubakar cewa mutum ne mabukin farala Allah da kansa ya faɗi wannan yanzu ai Allah ya mutu a cikin alqur'ani kuma a ce wai ya zo daga baya ya ci abin nan ya ci da baya baya kaga wannan wato akwai kushi a wajen ilimin Allah kansa ma'ana kenan Allah yana hukunta abinda ba dole ya tabbata ba wannan shine ma'anar wannan Allah bai taba zabe tun da raza yace wa fil ayati al-ukhra a cikin wata aya ta daban Allah yace illa tansuruhu idan ba ku taimaki annabi sallallahu alaihi wa sallama ba fa qad nasarahu Allah to Allah ya riga ya taimake shi in akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain yayin da kafirai suka fitar da shi yana nabiyin mutum biyu manhumal ithnani malice to suwane ne wa'annan mutane biyu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa abubakar shine manzo alaihi salam da sayyidina abubakar yace hadha bil ijma wannan da haduwan malamai shi yasa malamai suka ce duk wanda zai ce umar ba sahabi bane ko yace usman ba sahabi bane ko yace ali ba sahabi bane ko wanda daga cikin sahabbai to ba za a kashe shi ba amma dai za a ja masa kunne ai masa bulaloli ai masa akuba ta jan kunne amma wanda din yace abubakar ba sahabi bane to wannan ka fa ra saboda haka kafir kafir ne ma namijin kafiri kwarai da gaske tun alqur'ani ya kare ta ya Allah zai ce sani yasnain idhuma fil ghari sanan wani yazo ce ba sahabi manzo Allah ba idhuma fil ghari ya yadda suke cikin kogo kaga goma Allah ya kawo tasmiya idh yaqulu li sahibihi Allahu akbar ya yadda yake fada wa sahabinsa man alladhi yaqulu li ahli al-akhar man Allah yake fada ga abubakar idh yaqulu li sahibihi ya yadda yake ce ma sahabinsa abokinsa yace asbata lahu suhbatahu Allah ya tabbatar masa da ainihin sahabantakarsa li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ga manzo tsira da amincin Allah su kanta fita gare shi fa abubakar huwa afdalu sahaba sayyidina abubakar shine mafificin sahabbai gabaki dayan su kama nafaqat biha kama nafaqat biha za ahadithu sahihatun kaman yanda ingantattun sahabbai suka furta wannan fil bukhari wa ghairihi asin sayyid al-bukhari da wannan sa yace huwa afdalu hadhihi al-umma kuma shine mafificin wannan al'umma gabaki daya kun ga yazo a hadisi inda tace cewa da za a dauki imanin Abu Bakar shi kadai a dora akan tafin suke ne a dauki dukkan imanin al'umman manzala bai toge ko Umar ko Usman ko Ali ba yace da za a dauki imanin Abu Bakar a dora akan suke ne a dauki imanin duk al'umman manzala a dora akan wannan na Abu Bakar sai ya runda imanin su gabaki wannan bakin da baya ƙarya alaihi salam shi faɗi wannan to yanzu sai wani yazo ya ce a'a wai Abu Bakar ma ba sahabi bane wato abinda wanda suka jahilci su waɗannan kangararrun suke faɗa yanzu akwai wani wawan jahili da aka yi ƙasar nan kun san shi ba sai na faɗa muku ba tunda shi dama zage sahabbai yake da kuma kilim ɗinsa da yake cewa wai sai a ce suna zagin sahabbai to Allah ya tsine mu mai zagin sahabbai to saboda haka sai suke ta ihu su ba su san cewa yaudar sai ba shi a wajen su Abubakar ba sahabi ba ne saboda haka dan ya zagi Abubakar da Umar shi bai zagi sahabbai ba saboda haka shi wanda suke sahabbai a wajen to shine Allah ya tsine ma wanda yake zagin su to amma shi kenan sun kuma wawayen mabiyan sai ihu suke to gashi malam ma ya ce Allah ya tsine mai zagin sahabbai saboda haka kenan shi bai zagin sahabbai to sai a ce sahabban suwa sai a ce to yanzu Allah gafarta mana tsakaninka da Allah Abubakar sahabi ne a wajenka mu zo dalla dalla ka tabbatar mana Abubakar Umar Usman ka ce Allah ya tsine wa mai zagin Abubakar ya faɗa da bakinsa ya ce Allah ya tsine wa mai zagin Umar ya faɗa kowa ya ce wallahi bai sai faɗa ba saboda shi ma ya tsine ba kansa da kansa tunda shi ma yana zagin su wannan shi ne gaskiya al'amari to amma ka san yan wato a bata arububi kawai sai ana yaudar su ba san abin da ake ba Allah ya sa mu gane gaba to saboda haka malam anan yake cewa wadhalika wannan fiko nasa lisabiqatihi fil islam saboda rigayar sa cikin addinin musulunci wa munasaratihi da kuma agaje da taimako da ya bayar lir rasul sallallahu alaihi wasallam ga manzo tsira da amincin Allah subhanahu wa ta'ala gare shi wa mulazamatihi la da kuma lazimta sa ga manzo alaihi salam walamma matar rasul sallallahu alaihi wasallam yayin da manzo alaihi salam ya wafati ajma'atil ummatu duk al'umma sai suka hadu alaktiyari Abi Bakar a bisa zaben sayyidina Abu Bakar walamma tadda man tadda min al-arab yayin da wanda suka yi ridda daga cikin larabawa fallazi sabata fi wujuhihim wanda ya tsayin daka a gaban gare su wa qatalahum ya qis huwa Abu Bakar kida sayyidina Abu Bakar hatta sabata Allahu bihi hadha ad-din har Allah ya tabbatar da wannan addini tanu sayyidina Abu Bakar wa qama bihi ahli ridda kuma Allah ya zamo ya kaskanta ma'abota ridda hanya sayyidina Abu Bakar sai ce wa fadailuhu kaseeratun radiyallahu anhu falalolin sayyidina Abu Bakar masu yawa ne Allah ya kara masa yadda yace wa yusamma bis siddiq kuma ana ambatan sa da siddiq ba yi wannan gaba kun bari dai to sai mu tsaya ana insha Allah ta'ala an nuna mana lokaci abinda muke daidai muna fata Allah subhanahu wa ta'ala abinda muka kuskure muna fata Allah gafarta mana kuskuren gane da kuma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ci wannan na farko addu'a yake ne make cewa don Allah ina so malam da yan uwa su sa ni addu'a inda biya min bukatu na alheri to muna ma addu'a Allah biya maka dukkanin bukatun ka da alheri abinda kake nema da alheri wajen Allah ya albarka inda yake damun ka da yayi maka dukkan su da yan uwa akwai dan uwa da yake tare da mu faɗa ma addu'a wanda suka karbi wayan su kaya na kasuwanci suka ba wani mutum kuma ya nufin rige wannan kaya ba kudin to muna masu addu'a Allah ya fito musu da wannan miki nasu Allah subhanahu wataala ya ba su kwanciyar hankali yayi damuwa shi wannan yake cewa bayan yayi sallama yace to malam wanda ya karbi magani ko wani abun da zummar maganin karatu ko na kasuwa to malam wannan shirka ne ko laifi ne malam idan a rashin sani yayi hakan yana da laifi To abinda malamai suka ce duk wani abin da za a kira da suna magani abubuwa ne ɗayan uku ko dai ya tabbata a cikin Qur'ani cewa kaza magani ne ko ya tabbata a cikin hadithin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaza magani ne biyu kenan na uku ya tabbata cewa kaza magani ne ta hanyar tajriba gwaji na yau da kullun ya tabbatar da cewa kaza magani ne kuma wannan abun babu nau'i na sihiri babu nau'i na surkulle a cikin sa idan abu ne wanda yake na wasu addu'o'i to ya zamo lafuzza ne wanda ake fahimtar ma'anar su yanzu akwai abin da za a ce maka kaza maganin kaza ne sai ka ji ana furta kalmomin da zai wahala ka ji an ce abin nan abin nan mutumin da ya rayu a makaranta a loki da kun san kundu kundu subhanallahi a ce sakala garma mai kundu subhanallahi gasgin gasgi mai kundu subhanallahi a fakara garma mai kundu subhanallahi duk to yanzu da Allah mai magana a fakara gasgin gasgi mai ba nasa kun san ummu musa wani littafi ko da kunamu da abin nan da matsefata da menene duk gasu nan wajen magani ne da macijiya da wane ne wani ya kwasha darnin ta ko to sannan akwai baro ita ma wai uwa uba wallahi sai ga hadda da wata irin filaya da irin sekundare ba da waye duk a ciki wallahi ka je ka dauka gari haka zaka gani wai duk kuma ga baki ɗaya magani to wannan gaskiya shirme ne su kulle ne sannan banda maganin da za a yi maka ta'ayyinin rana da lokaci da yanayi a ce sai ran talata rana tsaka kuma in ka je ka ɗauke numfashinka ko ka rufe idanka ko kuma a bishiya ta gindin shuri to duk wannan canfi ne surkulle ne wannan bai halatta ba to abin da ya shafi maganin karatu bawan Allah mun sha faɗa maganin karatu kawai a yi karatu ba za ka taɓa samu tun daga lokacin sahabbai tabi'ai wanda ma suka biyo cewa wai akwai wani fahimi shi wai kasa akwai fafau haka baka fafau to shi kuma wanda zai fafe kan sai ka samu shi ma bai da karatu yanzu ba kwaji da yake an rage irin ungoyi da namu kwana hudu kwana jaba sai ka zai bayan sallar asuba sai wani zai maka da spika a zo ana cewa wai ga maganin karatu a cikin shekara biyu ya da hada sai Qur'ani kuma wallahi sai ka ji shi ma zero ne ba abin da ya sani to in kura da maganin zawo ai kaga sai ce makanta ya kamata shi ya fara sannan so maganin karatu kawai malamin ya ce cewa maganin samun sahimma sai ka dawwama in ka soma wannan kawai shi ne ka'ida na taɓa faɗa muku kissan Shehu Dan Kodiyo ko Muhammad Bello lokacin da Muhammad Bello ya san babansa Shehu Dan Kodiyo ya ce yana so babansa ya ba shi fahimin karatu Shehu Dan Kodiyo kun ga shakikin Shehu Abdullahi Gwandu ne sai ya ce to ka zai Shehu Abdullahi ya baka shi shehu abin da ya sa yi haka dan ya koya masa ya ga yadda ake neman karatu shehu abdullahi duk wanda ya san shi ya san katon daki gare shi na karatu ga littattafan balaga na tafsiri na hadisi na kaza to fitilar kasa gare shi kun san fitilar kasa in ya je ya tsuguna gaban wannan tarin yayyen ya gaji sai ya dauka ya kara gaba in ya je can ya gaji haka yake to ka'idar sa idan yayi sallar isha'i ya wuto inda ake aje abincinsa in bai gani ba to ya haƙura sai gobe kawai zai shiga ita karatunsa to dan Shehu Dan Fode ya nuna Muhammad Bello da ake neman ilimi sai ce kada ka je sai bayan sallar isha'i yana zuwa shi kuma ya riga ya shiga ɗaki yayi ta sallama bai ji ba ya ji kuma kawai karatu yake da ya dawo da safe sai ya baka sai ce a ka ji halin da na same shi sai ce to ka koma gobe wannan lokacin gobe ma ya same shi wannan lokacin irin wannan halin ya akai ai haka dai to kuma jibi to akai karo biyu ko uku ko abin da kama da haka sai ce to wannan abin da kaga yana yi shine fahimi shine fahimi ka dukufa kai dai kawai shine fahimi da irin wannan ne gaskiya lokacin da muka zo da ƴan uwa kai bayin Allah da Allah ya jarrabe su gaskiya da hakikanci duk wani abin da za a ce fahimin karatu sun shashi amma ni dai ban san wanda na sani tilawa izo biyar ba amma duk wani abu da za a ce ka sanin daga cikin tsayar gaddi kin ga tashi rowa wani lokaci wani abin nan to sai ya ce ga wani rubutu da aka bashi maganin karatu to amma za a dafa da kaza kun mutum ɗaya yake ci saboda ga sai ya ce ya siyo kaza wannan ba mun sha gani ya zo ya dafa ci in mutum wani ya ci to abin ya kare saboda haka mutum da in yi siyo kosha a ji ba dawai to haka ake to sun yi amma wallahi mutum inda da kike ne kawai da kike duk wanda zai ce wai ya baka maganin karatu kai karatu to wallahi dole sai ka dage ka yi himma wannan kuma ko baka sha ba za ka yi yau saboda haka kuma abin da nake faɗa kada a baka abu mai sunkulle wani za ka ce wallahi sunkulle ne wani ma sai an ce a hada da jinin wani abu wani a ce a hada da fitsarin wata dabba wannan gaskiya haramun ne tambaya ta ƙarshe wannan yake cewa game da sallah a lokacin damuna sai an fara ruwa gadan-gadan za a hada sallah ko idan an ga alama tambaya ta biyu kuma wajibi ne idan an hada sallah sai mutane sun tashi daga wajen sun tafi gida to akwai abin da ake kira al-matarul hasil da al-matarul mutawakka ruwa da ake yi ko wanda ake sa zuciya abinda malamai yasa suka ambaci al-matarul mutawakka saboda menene hikiman shar'anta sallar jami'i saboda kada mutane su yi asarar sallar isha'i a jami'i yanzu idan aka zo ana sallar magariba ruwa ya goce to sai aka yi magariba aka ce isha'i sai lokacin ta yayi to wani in ya tafi shikenan ba zai dawo ba kuma kaga ya samu asarar wannan sallah to shi ma ruwan da ake sa rai zai iya faruwa haka za ta iya kasancewa za a shiga sallar ba a fara ruwan ba to amma akwai sa zuciyar lallai za a yi wannan to amma a wannan gabar sai mutumin da ya san me ake nufi da hadari gajimare daban hadari daban mafi yawa mutanen birni ba su hadari ba da ya ga gajimare sai ce ha ba ai duk hadari ya haɗu wannan ba shi ne ba hadari daban gajimare daban wanda ya san hadari in ya kalla musamman kuma lokacin da ake ruwa ne zai fahimci wannan ana da rinjayen da to ruwa zai iya sauka to malamai sun ba da fatawar cewa idan ana ganin alamar ruwa zai iya sauka gadan-gadan lokacin da za a fara magariba babu laifi a hada aka hada ainihi kowa ya tafi sa kun ba wai sharadi bane dole a ce sai kowa ya kama gabansa kun san a cikin iziya ana cewa sun mai yansarifu idan sun yi sallah kowa ya fita ba wai ana nufin dole ka fita ruwa ya zike ka ba a'a hikimar shi ne kada ku zauna kuna zaune a dauka ba a yi sallar mutane su dinga shigowa to amma da kun gama in ba wani uzurin zaman kawai sai ku tafi ku to amma a ce an gama sallah ana ruwa ba wanda ya ce wajibi sai an fita sai ku zauna sai an gama ruwa sannan kowa fita ya tafi sa in ba wani ya shigo ku san da shi cewa ai mun riga mun hada sallah in so shi ma ya hada tasa amma a ce wai dole ne sai mutum ya fita ba wani dole bane ba ina fata mun gane assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.